tsayayya tsari na ba wata aruhi na kuma ba wata mai damu na saurari bayani na yace kadai a tsari na ba wata aruhi na kuma ba wata mai damu na wayo wayo soyayya na da dadi wayo 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 da soyayya wayo wayo soyayya na da dadi Yeah.